ചെത്തിയാറ്റ് തുടങ്ങിയ വയ്യോടൊന്നും ചെയ്യാവ bai kuna ka kai gidan mu domin tabbatar kaunar mu gashi da gari an san mu sai mu kara san junan mu kar mu bada masu kaunar mu mu tabbata kan yardar mu mai ne jani na karfito karkasa ni kuka gajiya
karfiya ta turan jiwa kin san rabo ba zai iya ba in sannu sannu sai na bari kudaran san na masa dauki kin diya
karfiya ta turan jiwa za ka iya sai banka zuwa kai ma jani ne bari so ka jada baya
sannu sannu sai na bari keje dai ta bar kumbari mai saman ki sai mai jari ina mi ki fatan kai ni ke dai ke ni ke alkawari ni ko zana kara kuzari ba zan manta da ke ba ko mai da dai na tarar ke
kira ka yaran baiwa ajiyar ka ban ba kowa kar ka damu kai mantawa komai sanin zai wucewa kai dai ka kara dagewa a guri na ka tuwa dan babu kai karama in yo macewa gajiya
lafiya ta turan jiwa kin san rabo ba zai iya ba in sannu sannu sai na ba zauna zan zage dan sai gimbiya ta kinjiya
ni mun zama mu don banduma raba mu maza mu soma ko an so ko ba a so ba araba mu maza mu rabe ba mutuwa ita ma za ta duma ba za ta dauke dai ta bar dai ba rabuwa ba zani ba amana murke kujiya
lafiya ta turan jiwa kin san rabo ba zai iya ba in sannu sannu sai na ba kudaran san na masa dauke kin jiya
lafiya ta turan jiwa za ka iya sai banka suwa kai ma jani
sannu sannu sai na